الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 5 ga watan Juma'adul Akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 10 ga watan 2 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da 'yan tambayoyi guda uku tambaya ta farko dan uwa ke cewa kai ne kake da aboki arni aka masa rasuwa misali mahaifinsa ya rasu mahaifin nan nashi shi ma ba musulmi bane shin za ka iya masa ta'aziyya yi ma musulmi ta'aziyya a sababin mutuwar nashi wanda yake ba musulmi ba haramun ne baya halatta balantana yi ma arni ta'aziyya a sababin mutuwar wani nashi wanda yake arni dalilin da yake tabbatar da cewa baya halatta musulmi ya ma dan uwan shi musulmi ta'aziyya a sababin mutuwar nashi wanda ba musulmi ba shine hadisin da lokacin da Abu Dalib Allah ya masa rasuwa Aliyu Allah ya kara masa yadda yazo ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa amminsa Abu Dalib Allah ya masa rasuwa manzon Allah ya ce ma Aliyu je ka ka binne shi idan ka binne shi ka zo ka fada mu Aliyu ya ce ya Rasulullahi arni ne fa ba ma guje ne manzo Allah ya ce masa je ka dai ka binne shi in ka gama binne shi ka zo ka fada mu Aliyu Allah ya kara masa yadda ya je ya binne mahaifinsa Abu Dalib bayan ya gama ya zo ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya gama manzo Allah ya ce ma Aliyu je ka kai wanka wanda wannan dalili ne wanda yake nuna duk wanda wato ya binne arni to na kanshi yi masa yin wanka shi wanda ya binne kuma wannan yana nuna mana idan makusancinka Allah ya masa rasuwa koda ba musulmi bane ba to binne shi wannan nauyi ne wanda yake a kanka kamar yanda nauyi ne akan Aliyu dole ya je ya binne mahaifinsa in akwai ƴan uwan shi arna waɗanda za su jibinci jana'izar shi to wannan kuma kai ka huta su su je su binne kayansu kuma a ƙarƙashin wannan hadisi ba a rawaito ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarci jana'izar ammin shi Abu Dalib kuma ba a rawaito ba cewa manzon Allah ya ma Aliyu ta'aziyya game da mutuwar Abu Dalib kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya zo da wannan hadisi a cikin littafinsa Ahkamul Janaiz wa Bid'uha don haka wannan hadisi yana tabbatar da baya halatta musulmi yama musulmi ta'aziyya a sababin mutuwar dan uwan shi'ar ne, ko musulmi yama arne ta'aziyya akan mutuwar wato wani na shi'ar ne. Don haka ita ta'aziyya ibada ce, kuma wanda ake ma ta'aziyya shine musulmi, an gane ko, shine ake bashi hakuri. In aka ce at-ta'aziyya shine wato at-tasbir kenan, bada hakuri, ka nuna masa cewa wannan musiba da ta same shi ta mutuwar dan uwansa ya nemi sakamakon lada abun Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jure, abu ne wanda Allah ya kaddara ma bayansa. Ka fada masa inna lillahi ma akaza wa lahu ma a'ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fasbir wa hatasib, haka zaka fada masa, kamar yadda sigar wannan ta'aziyya haka yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Inda larabci za ka ma mutumin da aka masa mutuwa ta'aziyya, to abin da ya kamata ka faɗa masa ka ce inna lillahi ma akaza wa lahu ma a'ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fasbir wa hatasib, ka ce masa duk abin da Allah ya karba nashi ne, abin da ya bayar shi ma nashi ne, kuma komai abun Allah yana da lokaci wanda yake kayyadadde, don haka ka dau hakuri ka nemi ladan wannan musiba a gun Ubangijinka iya abinda ta kunsa. Inda yaran Hausa zaka fada, to haka zaka fada, abinda Allah ya karba da abinda ya bayar gaba ɗaya nashi ne, kuma komai a gun Allah yana da lokaci kayyadadde, don haka a dau hakuri a nemi ladan musiba a gun Ubangiji subhanahu wataala. Wannan siga ita ce sigar yin ta'aziyya kamar yanda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai malamai suka ce duk lafazin da ya kunshi akwai bayar da hakuri ga shi wanda musibar ta sama, an gane ko, da lallashinsa da kwantar masa da hankali, to ba laifi kana iya amfani da waɗannan lafuzza. Amma dai ka zo da lafazin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ya fi dacewa. Don haka dai a takaice, manzon Allah bai halarci ba jana'izar amminsa Abu Dalib, kuma bai ma Aliyu ta'aziyya ba. Don haka yi ma arne ta'aziyya ko yi a sababin mutuwar nashi arne, ko kuma yi ma musulmi ta'aziyya a sababin mutuwar nashi arne, wannan baya halatta. Sannan tambaya ta biyu, dan uwa ke cewa menene matsayin karanta alqur'ani a makabarta? Karanta alqur'ani a makabarta ya gabata, baya halatta, bayani ya gabata. Makabarta ba mahalli bane ba na karanta alqur'ani, sawa'an ziyaran makabarta ce kai ko kuma jana'iza ce kuka je. Idan an gama binne mamaci, iya addu'ar da ake masa addu'a wadda ta kunshi roƙon gafara da jin kai na Ubangiji subhanahu wataala ga shi wannan mamaci, da roƙa masa samun tabbacin bada amsa mai dacewa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu haka a cikin hadisin Usman ibn Affan, Allah ya kara masa yadda, yake faɗa mana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa ala qabrihi wa qala astaghfiru li akhikum wa sallu lahu at-tasbita fa innahu al-ana yus'al. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi Usman, idan ya gama binne mamaci, manzon Allah yakan tsaya akan kabarin, sai ya faɗa ga jama'ar da suka halarci wannan jana'iza, manzon Allah sai ya ce da su istaghfiru li akhikum, ku roƙa ma dan uwanku gafara ta Ubangiji, wasalu lahu tasbita, ku roƙa masa samun tabbacin bada amsa mai dacewa, fa innahu al-ana yus'al, manzon Allah ya ce domin a yanzu za a yi masa tambaya. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, idan an gama binne mamaci, waɗanda suka binne shi in sun juya baya, manzon Allah ya ce wasu mala'iku guda biyu za su zo su zaunar da shi, su yi masa tambayoyi guda uku. Tambaya ta farko, man rabbuk, wane ne Ubangijinka wanda ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada? Tambaya ta farko da za su yi masa, ma'ana man rabbuk, ai man ma'buduka, wane ne abun bautarka? Ubangijinka wanda ya halice ka, wanda kake bauta ma, wane ne? Tambaya ta farko. Ta biyu, za su tambaye shi wa man nabiyuka, wane ne annabinka? Tambaya ta uku shine wa ma dinuka, menene addininka? To dan haka wannan tambayoyi da za a yi masa shine anan manzon Allah ya ce mu roƙa masa gafara, mu roƙa masa samun tabbacin bada amsa mai dacewa, domin a yanzu manzon Allah ya ce za a yi masa tambaya. To dan haka iya addu'ar shine bayan ka buɗa da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin buɗa addu'a da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ladabi ne daga cikin ladubbanta, kuma sababi ne na samun karɓuwar addu'a. Kenan sai ka yi ta maimaitawa, Allahumma gafir lahu, Allahumma sabbithu, Allahumma gafir lahu, Allahumma sabbithu, Allahumma gafir lahu, Allahumma sabbithu, inda Larabci za ka faɗa. Misali inda yaren Hausa za ka faɗa, sai ka ce ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa. Haka za ka yawaita wannan addu'a. To wannan shine iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yi ma mamaci addu'a bayan gama binnewa. An gane ku? Sannan haka abu na biyu, lokacin da ka ziyarci makabarta, idan za ka yi musu addu'a, iya addu'ar da za ka yi, addu'a wadda ta kunshi roƙon gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da jin ƙai ga su mamatan. Kamar yadda hadisi yake cikin Sahihu Muslim, a cikin wani dare Jibrilu alaihi salam, Ubangiji ta'ala ya turo shi zuwa ga manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, cewa ya tashi a wannan lokaci ya je ya roƙa ma muminan da suke makabarta ta baki'a gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Aisha take faɗa, muna kwance a kan shimfiɗa ɗaya, muna cikin mayafi guda, ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta ce sai na ji ya zare a hankali, sai ya ɗan fita, sai ya maido ƙyaure a sannu. Ta ce sai na yi zaton cewa ko ɗakin wata mata daga cikin matansa zai je, domin shi Allah bai wajabta masa ban rabon kwana. Rabon kwana mu ne Allah ya wajabta ma, amma khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ba maganar rabon kwana ba dole bane a kansa. Amma dan cikar adalci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rahama da Allah ya kimsa a cikin zuciyar shi, tare da cewa ba dole bane a kan shi, amma sai da yi rabon kwana ga matan shi. Allah ya faɗa turji man tasha'u minhunna wa tu'i ilayka man tasha. Aisha ta ce sai na tashi sai na fita, ina duku-duku ina bin bayansa. Ta ce sai na ga ya nufaci makabarta ta baki'a. Ta ce lokacin da ya shiga cikin makabartar, sai ya ce assalamu alaikum dara qaumi mu'mini wa atakum ma tu'adu ghadan mu'ajjalun wa inna insha Allahu bikum lalahiqun. Manzon Allah ya yi wannan sallama. Ta ce sai na ga ya tsaya tsayuwa mai tsawo, ya daga hannunsa, sai addu'a yake yana maimaitawa, cewa yake Allahumma gafir li ahli baqi'il gharqad, Allahumma gafir li ahli baqi'il gharqad, Allahumma gafir li ahli baqi'il gharqad. Iya abinda manzon Allah ya ce, ya Allah kai gafara ga ma'abuta wannan makabarta ta baki'a, ya Allah kai gafara ga ma'abuta wannan makabarta ta baki'a. Ya jima, sannan kuma ya sauke hannunsa, kuma ya sake ɗagawa, ya ci gaba da maimaita wannan addu'a. Ta ce manzon Allah sai da ya so uku. Ta ce a lokacin da ya gama sai ya juyo zai dawo. Ta ce sai na shayo gabansa ina gudu a cikin duhun dare. Na yi maza kafin ya iso, na shiga cikin gida, na dawo da ƙyaure, na je na kwanta na lulluɓa. Da ya zo sai ya tarar da ni ina shesheka. Sai yake cewa ya Aisha lafiya? Sai na ce masa ba komai. Manzon Allah ya ce to in ma ki bani labari ko kuma masanin abin da ke ɓoye da bayyane ya faɗa mu, shin kina zaton cewa Allah da manzon shi za su ha'ince ki? Ya ce Jibrilu ne alaihi salam a wannan lokaci Ubangiji na ya turo shi da sunan cewa ana umarni na in tashi in je in roƙa ma ma'abuta makabarta ta baki a gafara. Lokaci ba lokaci bane na shiga gida, don haka bai dace ba kin tube tufafinki a ce ya shigo cikin gida, don haka ya tsaya a kofa. A lokacin Aisha sai take cewa ya Rasulullahi, to in zan ziyarci makabarta yaya ya kamata in yi? Manzon Allah ya ce ga addu'ar da zaki. wanda wannan dalili ne wanda yake nuna halaccin ziyarar makabarta ga mace, sai dai abin da yake haramun ga mata yawaitawa, amma jefi jefi ba laifi mace tana iya ziyarar makabarta kamar yadda maza suke ziyara, sai dai haramun ne mace ta yawaita, shi ko namiji an so ya yawaita. A takaice abin da muke so mu gane, wannan hadisi na farko na Usman jana'iza ce dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarta, ko kuma karantarwar shi ce duk jana'izar da manzon Allah ya halarta, iya abin da yake addu'a ga mamaci, addu'a ta roƙon gafara kuma da samun tabbacin bada amsa mai dacewa, kuma haka ya umarci cewa mu mene su. Shin anan abin da muke tambaya, ya sun ya karanta ko tabaraka ko kuma qul huwallahu, haka da ya ziyarci makabarta bai karanta waɗannan surori, kuma alhali shi ya zo mana da waɗannan surori inda su ake karantawa ko wasu waɗanda suke kamar makamantansu, to da manzon Allah ya karantar da mu. Bai taɓa karanta aya ta Al-Qur'ani a makabarta da sunan cewa ya halarci jana'iza ko kuma ya ziyarci makabarta, manzon Allah bai taɓa karantawa, babu daidai da hadisi ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma duk hadisan da aka zo da su a kan haka hadisi ne wanda aka kirkira, kamar yadda wannan al-Imam al-Qurtubi Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Tazkiratul Qurtubi fi ahwalil mauta wa ahwalun fi ahwalil mauta wa umuril akhira, anan ya zo da wani hadisi wanda wani makahu ya zo yake fada ma al-Imam Ahmad, yake cewa ai mu muna da sanadi daga wani na cewa a karanta ma mamaci wannan Al-Qur'ani bayan gama binne shi, wannan hadisin ƙarya ne, kirkira shi aka yi. Kuma Allah ya faɗa mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha katira, kyakkyawan koyi ya kasance gare ku ku mu'minai game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga duk wanda yake fatan ya haɗu da Allah ya kwashi lafiya, mutumin da yake kaunar aljanna ta zamanto makomar shi a gobe kiyama, to hanya ce daya daya shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da yayi shine mai kyau a wajen mumini, duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari cewa babu kuma wani dalili wanda zai hana shi ya bar wannan abu, to wannan shine yake mara kyau. Abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu wadatu da shi, abinda bai zo ba to kar mu kadi gaban mu mu kirkiri abinda shi bai zo ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shiga gaban Allah ne, shiga gaban manzansa ne, kuma Allah ya haramta mana haka. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, ya ku mu'minai kar ku shiga gaban ubangijinku, kar ku shiga gaban manzansa ta fuskar fada da aiki, ku zo da wata fada da sunan ibada ko wani aiki da sunan ibada wanda ba Allah bai shar'anta mu. Wanda ya ishe mu misali Muawiya Allah ya kara masa yadda, lokacin da yazo yana dawafi kowane gimshiki daga cikin gimshikan Ka'aba sai ya sunbanta. Ka'aba tana da arba'atu arkan, rukunai gimshikai guda hudu, sukurwa hudu, in yazo kowanne sai ya sunbanta. Sai aka yi dace Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yana kusa da shi, sai yake cewa haba ya amiral mu'mini, yace wallahi abinda nake fada maka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a jikin Ka'aba bai sunbanci komai illa gimshikai guda biyu, gimshikin da ke akwai Hajarul Aswad sannan da rukunul Yamani, su kadai manzon Allah ya sunbanta. Muawiya Allah ya kara masa yadda, sai ya ce ma Ibn Abbas, yace to a jikin Ka'abar menene na zubdawa, menene na zubdawa dan na sunbanci duka gimshikai guda hudu, menene na zubdawa? Sai Abdullahi dan Abbas yace to ai Allah ya faɗa mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha katira, ubangiji ta'ala ya faɗa cewa kyakkyawan koyi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance gare ku ku mu'minai. A lokacin nan Muawiya sai yake cewa yaro kai gaskiya, haka ne. Daga wannan lokaci ya taka birki, ya takaita akan abin da ya tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka wani yana iya ce maka yau to ya sinkince batta da kyau ko tabaraka ko wannan, sai ka ce a manzon da yazo da surati Yasin da suratu tabaraka da qul huwallahu, manzon da ya karantar da mu ladubba tun lokacin da mutun ya kwanta rashin lafiya har aka kai lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa ya ce mu shafe masa ido, mu yi masa wanka, mu shafa masa turare, mu sanya masa likkafani, mu yi masa sallah. In mun dauke shi za mu kai shi makabarta, ga yanda za mu yi, wanda yake kan abun hawa ya yi hakuri gawa ta wuce gaba, shi ya biyo baya, dan kafa ya shiga gabanta ko ya bi bayanta ko ya koma dama ko ya koma hauni, ya nuna mana ga yanda ake gina kabari. In za a shigar da mamaci cikin kabari, ga ta bangaren da ya kamata a sanya shi, kuma ga addu'ar da ya kamata wanda zai shigar da mamaci cikin kabari yayi masa addu'a, yayi wannan addu'a. Ya nuna mana bayan an mai da ƙasa an yi da komai, ga yanda za a yi addu'ar. Kuma anan zaka ce mana cewa ga ya manzon da ya koya mana abun nan ɗaya bayan ɗaya, kuma a ƙarshe ka zo ka ce wai ka karanta wata tabaraka ko wata yasin ko wani menene bayan cewa ga abin da yake yi na addu'a. Dan haka kasancewar mumini ya wadatu da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ita ibada biyayya ce, takanas Allah ya zabi wannan biyayyan halitta. Manzonmu manzon rahama Allah ya turo shi domin ya karantar da mu yanda zamu bauta ma Ubangijinmu. Dan haka mu wadatu da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk abin da bai zo ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to baya halatta mu yi gaban kanmu mu kirkira mu zo da shi. Kuma dan haka a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna ash-shaytana yafirru min al-baytil ladhi yuqra'u fihi suratul baqara aw kama qala. Manzon Allah yace kar ku mai da gidajenku makabarta, sai yace domin shaytani yana guje ma gidan da ake karanta suratul baqara. Hadisi ne tabbatacce yana cikin sahihu Muslim. Kar ku mai da gidajenku makabarta, sai yace domin shaytani yana guje ma gidan da ake karanta suratul baqara. Malamai suka ce mafhumul mukhalafa game da wannan hadisi, makabarta ba mahalli bane na karanta alqur'ani, ba a karanta alqur'ani a makabarta. Don haka dai a takaice tambaya ta uku menene, to ha
akwai takarda
yawa. Tambaya ta uku dan uwa yake cewa, wato menene hukuncin mutum ya ringa take wandansa? Wandan mumini ya wuce idan sau haramun ne, duk abin da ya wuce idan sau sakamakon shi wutar jahannama a ranar kiyama. Haramun ne mumini wandansa ya wuce idan sau, dole ne idan sau su bayyana. An gane ku? Iya abin da yake sunna game da wandan mumini ko jallabiya ta tsaya daidai tsakiyar kubri. Tsakiyar kubri shine sunna. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni, yake cewa dage wandanka izuwa rabin kubrinka, nisfus saq. Wannan shine iya abin da yake sunna. Ta fuskar halacci zaka iya sakin wandanka. Manzon Allah yace fa in abaita fa ila fa ilal ka'abai. In har ka ki ba zaka tsaye da wandanka ba tsakiyar kubri, manzon Allah yace to kana iya sake shi ya sassabto ya zo daidai idan sau. Amma idan sau dole su bayyana. Wala haqqa lil izari fil ka'abai min al ka'abai, wando ba shi da wani haƙƙi game da idanun sau. Idanun sau dole a bayyanar da su. Don haka duk abin da ya wuce idan sau haramun ne, sakamakon shi kuma wutar jahannama a ranar kiyama. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a hadisi ingantacce, ma asfala ila al ka'abaini min al izari fa fil nari aw kama qala. Manzon Allah ya ce duk abin da ya wuce idan sau na wando, manzon Allah ya ce yana cikin wutar jahannama a ranar kiyama. Duk mutumin da yake sakin wandan shi ya wuce idan sau, to dugadugan shi Ubangiji ta'ala zai babbaka su a cikin wutar jahannama, shine sakamakon haka idan ya mutu bai tuba ba. Kuma kar ka yi tsammanin cewa abu ne mai sauki, cewa to dan an sa diddige na a cikin wutar jahannama ai abu ne mai sauki. Wutar jahannama ba wasa bace. Manzon Allah ya faɗa mana cewa kuma bayan ƴan wuta ga azaba a ranar kiyama shine mutumin da aka dora masa garoshi biyu na wutar jahannama a ƙasan dugadugansa. Manzon Allah ya ce ƙwaƙwalwar shi na ta falfasa saboda tsananin zafin waɗannan garoshi. Manzon Allah ya ce a iya tunanin shi babu wani ɗan wuta wanda ya fi shi tsananin azaba. Manzon Allah ya ce wallahi shine kuma bayansu ga azaba. Shine Abu Dalib ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce amminka Abu Dalib, lokacin da ka zo da wannan addini ya hana a taba ka yana baka kariya, shin ko ka amfanar da shi da wani abu? Maza Allah ya ce kwarai, da ya kasance a tsake tsakin wutar jahannama, na nema masa ceto a gun Ubangiji na, na nema masa alfarma, aka fito da shi daga tsakiyar wutar jahannama, aka aje shi a wani balbali na wutar jahannama, aka ɗauko garoshi biyu na wuta aka ɗora masa a ƙasan dugadugansa. Maza Allah ya ce ƙwaƙwalwar shi na tafalfasa saboda tsabar tsananin zafin wannan garoshi. Maza Allah ya ce mayara anna ahadan ashadda minhu azaban, baya ƙudurin cewa a ɗan wuta akwai wanda ya fi shi tsananin azaba. Maza Allah ya ce wa innahu la ahwanuhum azaban, ya ce wallahi shi ne koma bayan su ga azaba, shi ne koma baya, shi ne ƙarshe. To ita wutar jahannama, in kana so ka gane zafinta, wutar duniya sai ka lumka zafinta su 70 zai baka gwalgwadon zafin wutar jahannama. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, narukum juz'un min 70 juz'an min nar jahannam, au kama kala. Manzo Allah yace wannan wutar taku ta duniya yanki ne daga cikin yanki 70 na wutar lahira, sai ka lumka zafin wutar duniya su 70 zai baka gwalgwadon zafin wutar jahannama. Allah ya kare mu. A darasi da ya gabata muna ji cikin Kitabul Fada'il, kuma muna cikin baban da ke bayani game da fadla ta kiyamul layl. Mun tsaya ƙarshen hadisi na Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa cewa na yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani dare. Sai ya ce falam ya zalqa iman hatta hamamtu bi amrisu, ya ce manzon Allah bai gushe ba, wato yana tsaye sirira karatu yake. Abdullahi dan Mas'ud ya ce hatta hamamtu bi amrisu, ya ce wallahi har sai da nayi himmar wani abu wanda yake mummuna. Sai aka ce da shi an gane ko, ya ce sai da nayi himmar wato aikata wani abu wanda yake mummuna. Sai aka tambaye shi aka ce masa wa ma hamamta bihi, aka ce masa menene kai himmar aikatawa? Qala, sai ya ce hamamtu ana ajlisa wa ada'ahu, ya ce wallahi na yi niyyar na zauna na kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya ci gaba da tsayuwar, saboda tsawon tsayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin sallolinsa na dare. Gaya Abdullahi dan Mas'ud a matsayin shi na matashi, shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na dattijo, Ibnu Mas'ud yana matsayin shi na matashi ya kasa jimre ma wannan tsayuwa. To wannan yana nuna mana matukar kokari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsawaita tsayuwa game da nafilfilin sa na dare, wanda wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana cewa sunna ne game da kiyamul layli, wato tsawaita tsayuwa mutum ya jima yana karatu. An gane ko? Kamar yadda anan shi Ibnu Mas'ud ya kasa jimrewa har sai da ya so ya zauna, to dan dai kar yayi raki sai ya jimre ya ci gaba da tsayuwar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya. Tare da cewa wato shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ya fara sallar sa, Ibnu Mas'ud ya zo ya koma damar shi ya kabbara ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan hadisi yana nuna mana halaccin jami'i game da sallah ta nafila, in har ba a maida abin al'ada yau da gobe. Ba laifi za mu iya na zo na kawo maka ziyara, ba laifi muna iya yin kiyamul layli ni da kai, amma a maida abin al'ada ba a cikin wata na Ramadan ba, kullum in za ku yi kiyamul layli ku ce jami'i za ku yi, to wannan kuma bid'a ne. Amma in har ya kama jefi-jefi wannan ba laifi, akan iya yin jami'i na nafila a cikin dare, in ma ka yi da iyalinka ko ka yi da wani abokinka ko kuma ka yi da wani dai haka dai in ya kama. Kamar yadda anan Ibnu Mas'ud wato ya yi wannan nafila tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka dai a takaice kamar yadda bayani ya gabata kenan, wannan hadisi yana karantar da mu mustahabbancin tsawaita tsayuwa a cikin nafilfili waɗanda suke na dare. kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na dattijo ya tsawaita wannan tsayuwa, shi Ibn Mas'ud a matsayin shi na matashi ya kusa kasa jimrewa, yayin niyyar ya zauna, sai dai yayi hakuri ya ci gaba da tsayuwar. Yace wallahi sai da nayi niyya game da wani al'amari wanda yake mummuna bai dace ba, shine na in zauna. Kuma wannan yana nuna mana dan ka dan yi niyyar fita daga cikin sallah, in dai ba ka yanke niyya ba to sallah ba ta bace ba. Hadisi na gaba wanda zamu tashi a kansa a yau wato shine hadisin Abu Abdullahi Huzaifa ibn al-Yaman, Allah ya kara musu yadda, tare da cewa mun karanta lafazin hadisin da hadisan da suka zo baya, kenan zamu ci gaba da bayani a kansu. Shine malam Allah ya ji kansa ke faɗa, wato wannan riwaya ce ta Abu Abdullah, shine Huzaifa ibn al-Yaman, Allah ya kara musu yadda, ke cewa sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama zata laila. Huzaifa Allah ya dade shi yace wani dare nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi ma anan Huzaifa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kabbara sallar sa ta dare, shi Huzaifa ya zo ya koma damar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kabbara ya bi shi, wanda shi ma wannan gaba tana tabbatar mana halaccin jami'i na sallah ta nafila lokaci zuwa lokaci. Kuma wannan yana ƙara tabbatar mana cewa idan mutum na sallah to anan zaka iya zawwa damar sa ka kabbara, in ka kabbara ka bi shi to lokacin nan ya zama limami kai ka zama mamu, sawa'an nafila ce yake ko farilla ce yake ko ma menene ko ci ko abin da ya rage ne. A lokacin da ka bi shi, shi ya zama limami kai ka zama mamu, iya abin da ka samu in ya salamce sai ka tashi ka ci ko iya abin da ya rage maka. Don haka masu cewa ba a koyi da masbuki, babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya hani na cewa in ka tarar da mutum yana sallah yana ci ko abin da ya rage ba za ka bi shi ba, wai in ka bi shi bakka da sallah, kamar yadda wasu daga cikin malamai suka tafi akan haka, musamman malaman Malikiya, cewa ba a koyi da masbuki. Me yake ni masbuki? Wanda wasu raka'o'i suka kurce masa, ka zo masallaci an gama sallah sai ka ga wani yana ci ko abin da ya rage masa, suka ce to ba za ka bi shi ba, to babu wani dalili da ya ce kar a bi shi, sai ma dalilan da suke tabbatar da halaccin bin shi, sai ka koma damar shi kai kabbara. A lokacin nan shi ya zama limami kai ka zama mamu, idan ya salamce abin da ya rage maka sai ka tashi ka ciko. Da kuma suke cewa ba abin mai farilla ba zai bi mai nafila ba, shi ma wannan babu dalilin da ya hana, bal ma dalili wanda yake tabbatar da halaccin mai farilla ya bi mai nafila, kamar yadda hadisin da yake cikin sahihai Mu'adh, Allah ya kara masa yadda, yakan halarci sallar isha a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan an gama sallah Mu'azi ya dawo gida, jama'ar unguwarsu sukan haɗu ya wuce gaba ya yi musu limanci, wannan da Mu'azi yake sakewa nafila ce su kuma farilla ce suke, wanda wannan hadisi yana tabbatar da halaccin mai farilla yakan iya bin mai nafila. Don haka in ka tarar da mutum yana sallah, sallah ta kuce maka, wannan bai shafe ka ba ka san cewa wace sallah ce yake, cewa ci ko abin da ya rage masa ne ko kuma nafila ce yake, a'a, iya abin da za ka yi sai ka koma damarsa ka yi kabbara ka bi shi, iya abin da ka samu in ya salamci sai ka tashi ka ci ko abin da ya rage maka. To shi ne wani yakan iya cewa to ai wannan a sallah ta nafila ce, to duk abin da aka shar'anta a nafila an shar'anta shi a farilla, sai abin da dalili ya bambanta. Haka abin da aka shar'anta a sallah ta farilla an shar'anta shi a nafila, sai abin da dalili ya bambanta. Duk wanda ya ce maka a nafila ce sai ka ce masa to ka mun dalilin da ya bambanta tsakanin nafilar da farilla. Shi ne ya ce sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama zata laila, ya ce wani dare na bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sallah, na yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Faftataha al-baqara, manzon Allah sai ya kama suratul baqara, bayan fatiha manzon Allah ya kamo suratul baqara. halaccin kenan ka kiraye ta al-baqara wani ka karanta baqara wannan ba laifi bane ba ba tare da jingina sura ba an gane kana iya cewa baqara kamar yanda anan yace faftata al-baqara wato sai ya kama suratul baqara fa qultu sai na fada a zuciyata nace yarkabu inda mi'a me yiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya kai kan aya ta 100 zai duka yin ruku'u iya abinda nake tunani kawai Uzaifa yake cewa kuma maba da yazo kan aya ta 100 kawai sai naga manzo Allah ya zarci fa qultu yusalli biha fi raka'a sai nace to takan iya yiwa manzo Allah zai yi raka'a guda wato da suratul baqara gaba dayanta aya 285 ko kuma 286 an gane ko aya 286 shine yace fa qultu yusalli biha fi raka'a nace takan iya yiwa manzo Allah zai yi raka'a guda da suratul baqara gaba daya mi za a yana gama suratul baqara fama ba Huzaifa yace sai daga ya zarci yace fa qultu sai nace yawa kun maftata hannisa'a yace sai ya fa kama suratul nisa ya kama suratul nisa fa qara'aha gaba ɗayan ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karance ta aya 176 suratul nisa manzo Allah ya shinye ta gaba daya sun maftata ala ibran sannan manzo Allah sai ya kama suratul ali imran fa qara'aha ita ma gaba ɗayan ta manzo Allah sai da ya kai karshen ta aya 200 wanda wannan gaba tana nuna mana halaccin wato karanta sura wadda take gaba sannan kuma daga baya ka karanta wato ka karanta sura wadda take ƙasa sannan daga baya kuma ka karanta wadda take samanta wanda a jerin surori na Al-Qur'ani bayan suratul Fatiha sura da take biyowa baya suratul Baqara bayan Baqara suratul Ali Imran bayan suratul Ali Imran suratul Nisa amma anan da ya karanta suratul Baqara maimakon ya karanta suratul Ali Imran wadda ita take biyarta sai ya tsallaka ya karanto suratul Nisa bayan ya karanta suratul Nisa sannan ya dawo kuma ya karanta suratul Baqara wannan suratul Ali Imran kamar yanzu misali ka karanta suratul Til a raka'a ta farko a raka'a ta biyu sai ka karanta suratul Shar alam na shiraha akan haka ya halatta ta fuskar halacci amma iya abin da yake sunna mustahabba in ka karanta sura a raka'a ta farko to a raka'a ta biyu ka karanta wadda take kasa da ita ba wadda take sama da ita ba amma in ka sunku yadda haka kuma ya halatta babu komai akan ka wanda waɗannan surori guda uku da manzon Allah ya karanta a cikin raka'a guda kamar yadda Huzaifa yake faɗa mana sai ya ce ya qara'u mutarassilan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karatu sannu-sannu shine ya ce mutarassilan ay murattilan mubayyinan lilhurufa ma ibai kulli harfin haqqahu wato karatu sannu-sannu wanda kowane harafi manzon Allah sai ya bashi haƙƙinsa shine yace mu ya qara'u mutarassilan yana karatu sannu-sannu idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha idan ya wuce da wata aya wadda ke akwai tasbihi a cikin ta to manzo Allah baya ketarewa sai yayi tasbihi in dai akwai tasbihi a cikin ayar to manzo Allah sai yayi tasbihi wa idza marra bi su'alin sa'ala idan ya wuce da ayar da ta kunshi roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala wani alkhairi na duniya ko na lahira to manzo Allah baya ƙetare ayar sai ya roki abin da yake cikin ta na alkhairi wa idza marra bi ta'awudhin ta'awadha idan ya wuce da ayar da ta kunshi neman tsari da kariya game da wani sharri da mugunta na duniya ko na lahira manzo Allah baya ƙetare ayar sai ya nemi tsarin abin da ta kunsa haka ya karanta waɗannan surori guda uku gaba ɗaya aya kusan nawa ga aya 286 sannan ga 200 sannan kuma ga 176 aya to 665 a raka'a ɗaya manzon Allah ya karanta aya 665 kuma karatu wanda yake sannu sannu ba irin namu ba a yau thumma raka'a sannan manzon Allah ya duka yayin ruku faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi manzon Allah ya duka yayin ruku sai fada yake yana maimaitawa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wannan ruku'u da manzon Allah ya yi kwatancin tsayuwar da yake kwatancin tsayuwar da yake kaddara cewa a tsayuwar yayi awa guda to a ruku'un ma kusan awa guda yayi yana ta tasbihi sai yake an gane ku lafazin wabi hamdihi wannan kari shi ma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbiyal azimi wabi hamdihi subhana rabbiyal azimi wabi hamdihi wannan ziyada wannan kari shi ma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ma ka takaita subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko kuma ka kara subhana rabbiyal azimi wabi hamdihi subhana rabbiyal azimi wabi hamdihi thumma qala sannan sai manzon Allah ya faɗa sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu lokacin da zai dago daga ruku'u yace sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu wanda wannan yana nuna mana limami yakan hada tsakanin sami Allahu liman hamidahu da rabbana wa lakal hamdu sabani ga malikiya da suka ce shi limami iya abinda zai faɗa sami Allahu liman hamidahu ba zai ce rabbana wa lakal hamdu sai dai shi ma mu shi zai ce rabbana wa lakal hamdu amma ba zai ce sami Allahu liman hamidahu to dan haka sun kafa hujja ne da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qala li imam sami Allahu liman hamidahu faqulu rabbana wa lakal hamdu idan limami ya ce sami Allahu liman hamidahu to kuma mun ku ce rabbana wa lakal hamdu sai suka ce an kasa an raba limami an bashi aikin shi ma mun su ma an basu suka ce limami iya abinda zai faɗa sami Allahu liman hamidahu ba zai ce rabbana wa lakal hamdu suka ce shi kuma ma mun iya abinda zai faɗa rabbana wa lakal hamdu amma ba zai ce ba sami Allahu liman hamidahu to sai ga dalilai waɗanda suka nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na liman yakan hada tsakanin waɗannan lafuzza guda biyu kamar yadda yake cikin wannan hadisi sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu limami zai faɗa shi ma kuma ma mu babu dalilin da ya hana cewa ba zai hada ba an gane ko dan haka ibnu rushd Allah ya ji kansa a cikin littafin sa bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala kuma wannan fuska ɗaya daga cikin fuskoki guda hudu game da wannan addu'a kenan in ma ka ce rabbana lakal hamdu rabbana lakal hamdu fuska ta biyu rabbana wa lakal hamdu ka ƙara wawun kenan rabbana wa lakal hamdu fuska ta uku allahumma rabbana lakal hamdu allahumma rabbana lakal hamdu fuska ta hudu allahumma rabbana wa lakal hamdu dukkan waɗannan hudu sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamd allahumma rabbana lakal hamd allahumma rabbana wa lakal hamd thumma qama qiyaman qawilan qariban mimma yarka sanan manzon Allah sai ya miƙe ya tsaya tsayuwa wadda take mai tsawo kwatancin kusa da ruku'un da yayi kaddara cewa yayi awa ɗaya a cikin ruku'u to da ya dago daga ruku'u tsayuwar da yayi kafin ya je sujada kwatancin jimawar da yayi a cikin ruku'u haka manzon Allah ya yi thumma sajada sannan manzon Allah ya duka yayi sujada da yayi sujada fa qala sai yake fada yana maimaitawa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la fa kana sujuduhu qariban min qiyamihi sujadar manzon Allah da yayi jimawar da yayi kwatankwacin tsayuwar da yayi kusa da tsayuwar da yayi kaddara cewa a tsayuwar da yayi yayi awa guda to a sujada ma manzon Allah goshin shi yana kasa sai da yayi kusan awa guda yana maimaita wannan tasbihi kuma wannan yana nuna mana kenan a cikin ruku'u iya abinda zamu yi na tasbihi shine subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi amma a cikin sujada subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi a takaice wannan hadisi kamar yanda muka yi bayani a dazu yana nuna mana halaccin yin jami'i ta sallah ta nafila in har ba a maida abin al'ada yau da gobe ba laifi jefi jefi akan iya yin jami'in nafila sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana mustahabbancin tsawaita tsayuwa a cikin qiyamul layl an gane ko a tsawaita tsayuwa kuma wannan yana nuna mana halaccin roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk wani alkhairi da neman tsari a tsake tsakin karatun alqur'ani in ka karanta aya wanda ke akwai roƙon wani alkhairi to ba laifi bane ba ka tsaya ka roƙi alkhairin da ta kunsa in ka karanta wata aya wanda ta kunshi neman tsari game da wani sharri to ba laifi bane sai ka tsaya ka nemi tsari in yaso kuma sannan ka ci gaba da karatunka sawa'an a cikin sallah ne ko a wajen sallah sannan kuma wannan hadisi hallo yana ƙara tabbatar mana cewa an so wato tsayuwa da ruku'u da sujada su zamanto sun kusanci juna misali in kai kamar minti 10 a tsaye to ana buƙatar a ruku'u shi ma ka dan kwatanta kamar kusan minti 10 haka a sujada ka dan kwatanta kusan minti 10 kamar yanda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da tsayuwarsa da ruku'unsa da sujadar shi gaba ɗaya suna kusa da juna sannan kuma wannan yana nuna mana irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da jajircewa game da yi ma ubangijin shi subhanahu wa ta'ala da'a yanzu fa anan akalla abinda muke so mu gane waɗannan surori guda uku wajen izihi 10 ne fa izihi 10 ne gaba ɗayan su waɗannan surori guda uku izihi 10 ne har ma da duriya manzon Allah ya karanta su a cikin raka'a guda shine wani malami yake cewa daren zamanin wancan yafi albarka game da zamanin wannan kuma kusan haka ne saboda dama alamun tashin alkiyama zamani zai kusanci juna kamar yadda manzon Allah ya faɗa yana daga cikin alamomi na alkiyama taqarrubuz zaman malamai suka ce shekara za ta koma tamkar wata wata ya koma tamkar sati sati ya koma tamkar yini yini ya zamanto tamkar awa guda yanzu in ba ku manta ba 2018 yaushe ce ta kama gata an shanye ta yanzu wannan 2019 da ta kama har an shiga janbi kamar nan da sati guda ne har an shiga fevriye yau har kusan kwana 10 an kusa cinye wata biyu to yanzu ka dauka cewa zaka yi karatu sannu ka kwatanta irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka dan ware wannan qiyamul layl har sai alfajir ya kito ba kai ba raka'a biyu ko wani awa nawa zaka dauka in dai karatu zaka tsaya ka kwatanta wannan izihi 10 akalla zaka kwashe kusan wane maganar ka kwashe kamar awa biyu ko sama da haka a kadan kai awa biyu in dai karatu zaka yi sannu duk aya da ke akwai roƙon wani abu ka tsaya ka roƙa mai neman tsari ka tsaya ka nemi tsari mai tasbihi ka tsaya ka yi tasbihi in kai wannan karatun kusan awa biyu sannan kuma ka duka kuma ka yi ruku'u shi ma kusan haka ka dago ka yi tsayuwa mai tsawo ka je sujada shi ma kusan haka akalla ha alfijir ya keto baka gaba to wancan zamani ne wanda yake yana da albarka ma'ana a kullun alkhairi rabuwa yake har akai lokacin da za a koma zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce shi dai abinda ake bukata a fatanta kamar yanda wani malami yake cewa fatashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu kwatantawa ake bukata mu kamar yadda manzo Allah yake ce mana saddidu wa qaribu wa abshiru ku dai kwatanta kina a takaice dai wannan yana nuna mana mustahabbancin kenan tsawaita qiyamul layl shine sababin abin da yasa malam yazo da wannan hadisi sannan hadisi na gaba wato hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda yake cewa su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayu salati afdal qal ulul qunut rawahu muslim Jabir yake cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa ayyu salati afdal wace salla ce fiyayya agun Allah wanda ya kamata mutun ya naci kana sai manzon Allah yace dulul qunut wato tsawon tsayuwa duk sallar da aka tsawaita tsayuwa a cikin ta wannan ita ce fiyayyar salla lafazin alqunut kusan ma'ana 10 yake da shi a larabci na daga cikin ma'anarsa shine alqiyam ma'ana tsayuwa kamar yanda yake anan yace dulul qunut wato tsawaita tsayuwa wannan ita ce salla fiyayya agun Allah kuma yana daga cikin ma'anar al-qunut shine as-sukut ma'ana kawaici mutun ya ja bakin sa ya kare kamar yanda yake fada hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitina ay sakitina haka yana daga cikin lafazin al-qunut wato shine addu'a an gane ko yin addu'a kuma yana daga cikin ma'anar sa shine at-ta'a biyayya kamar yanda ubangiji ta'ala ya ce wa kanat min al-qanitin haka ya fada amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima to shine anan shine aka tambaye shi aka ce masa ayyu salati afdal ya manzon Allah wace salla ce fiyayya kana sai yace dulul qunut manzon Allah yace wadda aka tsawaita tsayuwa a cikin ta kaga dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko baya barin abu wanda yake fiyayye dan haka da kace ka yawaita raka'o'i to abin da ya kamata ka tsawaita tsayuwa shine yafi dacewa wani yakan iya cewa to ni ban haddace ba surori da yawa na alqur'ani kai in suratul ikhlas ita kadai ka haddace kul huwallahu ahad bayan fatiha to ka tsawaita tsayuwa kai ta karanta ta kai ta maimaita ta an gane ku kai iyayen ka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi qiyamul layli da aya itak ita ce yake karantawa yake maimaitawa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in qul huwallahu kadai ka iya to ana buƙatar ka tsawaita tsayuwa kai tayin ta kana maimaitawa kai tayin ta kana maimaitawa in ka tsawaita tsayuwa in yaso ka duka kai ruku sanan hadisi na gaba hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahabbu salati ila Allah salatu Dawud manzon Allah yace mafi soyuwar sallah agun Allah ita ce sallah ta annabi Dawud ita Allah ya fi so kai sallah irin ta annabi Dawud alaihi salam sai yace wa ahabbu siyami ila Allah siyamu Dawud mafi soyuwar azumi agun Allah shine azumi na annabi Dawud an gane ko irin azumi na annabi Dawud shine Allah ya fi so yaya sallar annabi Dawud take manzo Allah sai ya ce kana yanamu nisfal layli ya kasance yakan yi bacci wato rabin dare waya qumu sulusahu kuma yakan tsaya yayi sallah kashi 1 daga cikin 3 dare waya namu sulusahu kuma kashi 1 daga cikin 6 dare manzo Allah wannan annabi Dawud yakan yi bacci misali a yanzu rana tana fadawa karfe 6:28 an gane ko 6:28 alfijir yakan keto karfe 5:51 ko abin da ya kama da haka idan ka lissafa iya adadin awoyi daga fadawar rana zuwa ketowar alfijir zaka samu kusan awa 12 babu wasu 'yan mintuna to anan abinda muke so mu gane iya adadin awoyin da ka samu daga fadawar rana zuwa ketowar alfijir sune zaka kasa su kashi 6 an gane ko zaka kasa su kashi 6 in ka kasa su kashi 6 sai ka hudda sai ka raba wannan kashi 6 tsakiya yanzu misali mu kaddara cewa awa 12 ce daga fadawar rana zuwa ketowar alfijir to anan sai mu dauka cewa kana yanamu nisfal layli yakan yi bacci rabin dare kenan barcin awa 6 yake in yayi barci na awa 6 misali sannan sai yayi qiyamul layli na sulusin dare sulusin dare kenan kashi 6 in ka kasa ta kashi 3 kenan kashi 2 zamu dauka nawa zamu samu kenan kenan sulusi a awa 12 in aka kasa ta kenan sai yayi qiyamul layli ta awa 4 qiyamul layli ta awa hudu, in yayi bacci na awa shidda sai yayi qiyamul layli ta awa hudu, sannan kuma sai yayi bacci kuma na sulusin dare kenan na awa biyu a ƙarshe. Kenan in aka dauka barcin shi kusan awa 8, qiyamul laylin shi awa 4, to haka ne mutum zai kwatanta kenan, ya kwatanta. In ka kwatanta kenan duka sa'o'in dare ka kasa su, sai ka kasa su kashi 6. In ka kasa su kashi 6, wannan kashi 3 wannan sai ka dauke su na bacci ne zaka yi kenan kafin ka falka a tsakiyar dare. Kenan sai ka dau kuma kashi 1 daga cikin 3 kenan sai ka yi qiyamul laylin ka, sannan wannan kashi na ƙarshe kuma sai ka dan kwanta ka huta. To haka Annabi Dawud alaihi salam ya kai. To wannan kenan ga mutumin da zai iya yin haka. In ba za ka iya samun damar yin haka kenan, in ma ka tashi a farkon dare kai qiyamul laylin ka, in ya so ka kwanta kuma har zuwa asuba, ko kuma ka tashi a tsakiyar dare kai, ko kuma ka tashi a ƙarshen dare kai, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yin qiyamul layl wani lokaci a farkon dare, wani lokaci yayi a tsakiyar dare, wani lokaci yayi a ƙarshen dare. Amma yafi nacewa akan yin qiyamul laylin shi a ƙarshen dare. Dan haka shi wannan yana nuna mana kenan mafi soyuwa ne a gun Allah. Kenan sallah irin ta Annabi Dawud. Annabi Dawud yakan yi bacci wato rabin dare, sannan kuma kashi 1 daga cikin 3 yakan tsaya yayin nafilfili, sannan kashi 1 daga cikin 6 dare kuma yakan kwanta ya dan huta kenan kafin asuba. Sai ya ce wa yasumu yawman wa yufṭiru yawman, kuma yau in yayi azumi Annabi Dawud to gobe hutawa yake, jibi in yayi kuma gata hutawa yake. Wannan shine fiyayyen azumi abun Allah subhanahu wataala ga wanda yake da kokari da himma. Azumi na Annabi Dawud, wanda duk wanda yake da kokarin yin azumi to haka ake so. Yau in kai gobe ka huta, jibi in kai gata ka huta, kamar yadda Annabi Dawud yake. Kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana sallah da azumi ba kususiya bace ta wannan al'umma. Annabawa da manzannin Allah waɗanda suka gabaci wannan al'umma su ma suna sallah suna azumi, kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mafi soyuwar sallah a gun Allah irin sallah ta Annabi Dawud, mafi soyuwar azumi a gun Allah irin azumi na Annabi Dawud. Sai ya ce kana yanamu nisfal layli, Annabi Dawud alaihi salam yakan yi bacci wato rabin dare. Ko kuma a takaicen takaitawa, misali in ka dauka daga ketowar alfijir zuwa daga fadawar rana zuwa ketowar alfijir, in ka dauka kenan a misali awa 12 kenan, farko yakan yi baccin awa 6 kafin ya tashi yayin sallah. An gane ku kenan, ya hudda kenan anan. Karka dauka cewa fa daga magariba ta yi kwanta yake barci, a'a, in ma ya dan sha dare daga lokacin da ya kwanta dai awa 6 za a dauka a farko. In aka hudda wannan awa 6 a farko kenan, anan kuma sai kai qiyamul layli na awa 4. In an hada an samu awa nawa kenan, 10 ga 6 ga 4, an samu awa 10. Wannan awa 2 da ta rage kafin ketowar alfijir kuma sai ka kwanta ka danyi bacci. To haka zaka kasa lokacinka. Kuma wannan shine yake nuna sanin cewa wato gangan jikinka kai kanka yana da haƙƙi akan ka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Dan haka mutum ya ba kanshi wato kaso wanda yake na hutu. Sai ya ce wa yasumu yawman wa yufṭiru yawman, yakan yi azumin yini kuma sannan ya aje ya ci abinci ne guda kenan. Yau in yayi azumi gobe ya huta, jibi in yayi gata ya huta. Sannan hadisi na gaba, hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa inna fil layli lasa'atan, manzon Allah ya ce lalle akwai wata sa'a a cikin dare. In aka ce sa'a shine qit'atu minaz zaman, wani dan yanki wanda yake na zamani. Ya ce inna fil layli lasa'atan, lalle akwai wani lokaci takaitacce a cikin dare. La yuwafiquha rajulun muslim, mutum musulmi ba zai taba dace da wannan lokaci. Yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah, yana roƙon Allah wani alkhairi na al'amarin duniya ko na lahira. Illa a'tahu iyyahu, face Allah sai ya bashi abin da ya roƙa. Wa zalika kullu layla, wannan sa'a kuma zan Allah ya ce a kowane dare akwai ta, a kowane dare akwai wani dan lokaci takaitacce. Duk wanda Allah ya masa dace a wannan lokaci yana mai roƙon Allah alkhairin duniya ko na lahira, Allah sai ya karɓa addu'ar shi ya biya masa buƙatun shi. maza Allah ya ce kuma wannan a kowane dare ne. To shi wannan lokaci an fi samun shi a kashi ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe, kashi ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe. Kamar yadda muka yi misali ɗazu, idan daga fadawar rana zuwa ketowa alfijir ka lissafa adadin awoyi, ka samu awa 12 ko ka samu awa 10 ko ka samu awa 11, to sai ka kasa waɗannan awoyi kashi uku. Daga fadawar rana sai ka hudda kenan kashi 2, wannan kashi ɗaya da ya rage na uku na ƙarshe shine a lokacin nan ake buƙatar ka tashi kai addu'a, kai nafilfili, domin a wannan lokaci ne ake dacewa da sa'a. Kamar yadda yake cikin hadisi ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage, Ubangiji mai girma da ɗaukaka yakan sauko zuwa samar duniya sauka wadda ta dace da girmansa. Farko Allah zai ma kansa kirari cewa anal malik, anal malik, ni ne sarki mamallakin kowa da komai. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa yake da wata bukata a biya masa, wa yake neman gafara a gafarta masa. Manzon Allah ya ce Ubangiji ta'ala ba zai gushe ba yana fadar haka har sai an kai lokacin da alfijir yake to. To dan haka wannan sa'a da manzon Allah yake fada mana cewa inna fil laili lasa'atan, lalle a cikin dare akwai wani lokaci takaitacce. La yuwafiquha rajulun muslim, mutum musulmi ba zai taba dace da wannan lokaci. Yas'alu Allah ta'ala khairan min amri ad-dunya wal akhirah, yana roƙon Allah wani alkhairi na al'amarin duniya ko na lahira. Illa a'taahu iyyahu, face sai Allah ya karbi addu'ar shi ya biya masa bukatarsa. To wannan sa'a an fi kyautata zaton samun ta a kashi ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe. A takaice dai, a kullun wannan sa'a da rani da damuna daga karfe 2 abinda ya kai ketowa alfijir ake samun ta. Daga karfe 2 na dare abinda ya kai ketowar alfijir ake samun wannan sa'a. Al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza qama ahadukum min al-layli, idan ɗayan ku ya tashi a cikin dare zai yi nafilfili, falyaftatihi as-salata bi rak'atayn khafifatayn, manzon Allah yace ya fara sallarsa da raka'o'i biyu waɗanda suke masu sauki. At-tadarruj kenan, bi a sannu. Idan ka tashi za ka yi qiyamul layli, to farko raka'a biyu na farko ana son ka takaita su, kar ka tsawaita su. Haka manzon Allah ya ce mana in za mu yi qiyamul layli, to mu zo da raka'o'i biyu a farko waɗanda suke masu sauki, kar mu tsawaita. Shi ne ya ce idza qama ahadukum minal layli, idan ɗayanku ya tashi a cikin dare, falyaftatihi as-salata bi rak'atayn khafifatayn, manzon Allah ya ce ya fara sallarsa da raka'o'i biyu waɗanda suke masu sauki. Al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. Hadisi na gaba, Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza qama min al-layli iftataha salatahu bi rak'atayn khafifatayn, take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya tashi a cikin dare zai yi sallah. Iftataha salatahu, manzon Allah yakan fara sallarsa bi rak'atayn khafifatayn, da raka'o'i biyu waɗanda suke masu sauki, baya tsawaitawa. Al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. Abinda muke so mu fahimta, wannan sunna ce qauliyya fi'liyya. Haka manzon Allah yake yi, in zai yi qiyamul layli raka'o'i biyu na farko takaita su yake, baya tsawaitawa. Kuma haka yace mana in zamu yi qiyamul layli to raka'o'i biyu na farko manzon Allah yace mu takaita su, kar mu tsawaita. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.